ajiyar ne rundunar sojin Najeriya 67 da ke garin Maiduguri ta mika wata yar botar kasa da ayan kungiyar Boko Haram suka sace suka ce kuma sun kotar da ita ga gwamnatin jihar Borno an dai sace wannan yar botar kasa tun a watan Janairun wannan shekara akan hanyar goza zuwa garin Maiduguri wanda tun a wancan lokacin babu ita babu doriyanta wanda rundunar sojin suce sun samu nasarar kubuto da yarinyar ne sakamakon aikace aikace da suke yi a waɗannan dazuzzuka an dai mika wannan yarinyar ne ga gwamnatin jihar Borno komandan rundunar sojin na garin Maiduguri Brigadier General Bulama Juni da ya mika wannan yarinyar da ake kira Halima Umar ga mataimakin gwamnatin jihar Borno Alhaji Umar Kadafur wanda ya mika godiyarsa da ma jinjinawa jami'an tsaro game da ayyukan da suke gudanarwa a jihar
in the state for a job was done and I assure you too for readiness partner with you in such operations to see the release of all the objectives that we have especially the two models that we still have in captivity.
Yace ina so in muku godiya hada da sauran jami'an da kuka gudanar da wannan aiki a jiha kuma ina mai tabbatar muku cewa a shirye muke a gwamnatance mu yi aiki tare don mu samu nasarar kubuto da sauran mutanen da ake garkuwa da su musamman ma ragon yan matan Chibok mu yi muku godiya kwarai da gaske da kuka samu nasarar kubuto da wannan yar uwar tamu a cewar mataimakin gwamnatin jihar Borno Alhaji Umar Kadafur bayan nika yarinyar ga gwamnatin jihar ne dai sai latin tiki Brigadier General Bulama Jiun wanda ya mun karin haske game da yadda suka samu nasarar kubuto da yarinyar kamar haka
wannan eromo Halima daga Goza take ta je Goza ta ga iyaye kamar yanda kowa yake tafiya da iyaye a lokacin da take komawa shine wannan abin ya faru akan hanya da suka doke ta to alhamdulillah tun daga lokacin da muka samu wannan report mun ta dinga aiwatar da ayyukan da zamu samu mu same ta mun yi ayyuka da jami'an tsaro sauran jami'an tsaro da mu da hadda gwamnati da sauran su so alhamdulillah wannan hada gwiwa da hannu din shine abin da ya kawo mana nasara yau da muka samu muka ciro ta
ina ga talota
kamar yadda na gaya maka a filin tsaro ba waɗansu abubuwa ba sai an bayyana su da sauran su ba
ita kariya da samu ko wata da ta kowa ko wasu jama'a
a wannan dai ina maganan wannan da muka kawo wannan a dandalin nan da wannan abin amma ba haka ba duk operations da muke yi a yi muna cire mutane da yawa wadanda an tare su a tsakanin su da Boko Haram an rike su da sauran su so mun kwato mutane da yawa
to ko akwai wani kuɗi da kuka bada ne wajen karɓar wannan yarinya
a ba wani zancen wani kuɗi mu operations ne muka conducting kamar yanda muke kamar yanda na gaya maka cewa ba zai maka bayanin yanda dabarorin da muke ciki da sauran su ba amma cikin operations namu shine muka samu muka ciro ta muka kawo ta
ita ma dai wannan yar botar kasar Halima Umar ta dan takaitacciyar godiya ga mutanen da suka samu damar kubuto da ita ga ma abin da take cewa
me from the Boko Haram and I experienced many things from them.
Tashi na godewa Allah na kuma godewa duk mutanen da suka taimaka wajen kubuto da ni daga hannun ƴan Boko Haram na kuma gano abubuwa da dama daga wurin su a cewar Halima Umar din ita ma shugaban gidauniyar da ake kira Kaltum Foundation wato Kaltum Radio tana cikin tawagar waɗannan jami'an tsaro da suka shigo da wannan yarinyar sai dai jami'an tsaro ba su bayyana ran da gidauniyar ta taka game da kubuto da wannan yarinyar ba wanda hakan ya sa gidauniyar yunkurin kiran taron manema labarai a yau Haruna Dauda biyu Muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.